ba mannanu idan ba kai ba ba hannanu idan ba kai ba
garaba
garda malam ubasani ba almaliku in ba kai ba ba arzaku idan ba kai ba
garaba garda malam ubasani
ba alkafi in ba kai ba almuguni waye ba kai ba
garaba garda malam ubasani
ba almuizzu idan ba kai ba ba almuzillu idan ba kai ba
garaba garda malam ubasani
waka te noman farfesa sanin siyasa sai ubasani
garaba garda malam ubasani
waka te noman farfesa sanin siyasa sai ubasani
garaba garda malam ubasani
wa zai ba mu idan ba kai ba a lokacin da dubu ba sa su
garaba garda malam ubasani
wa zai ba mu idan ba kai ba a lokacin da dubu ba sa su
garaba garda malam ubasani
mai ara mulki ga wanda yake so take ya karbe ga wanda yake so
garaba garda malam ubasani
take ya damka ga wanda yake so ba mai ci haka nan bai mal ba
garaba garda malam ubasani
muna shukuran ta hamidi zalla ubangiji ya ba ubasani
garaba garda malam ubasani
alim maka gode zaka dada mana yau sanata shine ubasani
garaba garda malam ubasani
barbe san waka mai zance ku bar ni in bidirin gangata
garaba garda malam ubasani
barbe san waka mai zance ku bar ni in bidirin gangata
garaba garda malam ubasani
garaba garda manan ya danno mai girma sanata ubasani
garaba garda malam ubasani
APC sabba yan kwan jamalan nasiri ya ta kaduna
garaba garda malam ubasani
ta anan zaman mun kuri su kola shugaban kasar mu baba buhari
garaba garda malam ubasani
asantara sanata ubasani kaduna malan kasa ta buhari go garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malan nasiri ya ta najeriya kuma baba buhari
garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malan nasiri ya ta najeriya kuma baba buhari garaba garda malam ubasani Najeriya kuma baba buhari
to da bar sunan Allah sarki ubangiji ka tire mini rauni
garaba garda malam ubasani
mai rabba mulki ga wanda ya zaba a santaral ya ba ubasani
mai girma sanata ubasani
ta alkaharu gaban da karfi mamallakin mulki hannani
a santaran shi Allah yayi wa
APC san babar gurbu uban kasa gaba baba buhari
garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malam nasiri ya ci Najeriya
aminte gum mahmud mubashirin gatan al'umma
garaba garda malam ubasani
da alhi da sahabbai Allah da salihan bayin al'umma
mai girma sanata ubasani
kasa da ummi har baba na da mumunai duka Allah suma
santara shi Allah yayi wa
garaba garda manan ga gwamna malan nasir ne na buhari
garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malam nasiri ya ci Najeriya kuma baba
dogaro ga Allah shine jari idan ka dauke ka gama komai
garaba garda malam ubasani
ga ubasani gwanin al'umma a santaral kai ne shagwarmai
mai girma sanata ubasani
kare ga Allah shi ya isar maka kai ne yau sanata kai mai mai
a santaran shi Allah yayi wa
sanata kai Allah yayi wa su tumbule ta ashe sun zari
garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malam nasiri ya Najeriya kuma baba
madigaran talakawa ya ta madibatun mai zance yazo
garaba garda malam ubasani
malan nasir gwamnan farko da shi yazo da salo mai karko
mai girma sanata ubasani
kaduna ba ta bukatar gaula domin tuntun malam yazo
asantara shi Allah yayi wa
gabutari mai zancan banza aje mu kullan yau kai wani
garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malam nasiri ya ci Najeriya kuma baba
maran da mai shauta daidai kwankwa mai tafi gunku koki
garaba garda malam ubasani
a baya kun cika bakin kai ta yanzu gashi kuna mamaki
mai girma sanata ubasani
na saba zaba gabana rana su tsula ba su kuwa ba doki
a santaran shi Allah yayi wa
a santaran sanata ubasani kaduna malan kasa ta buhari
garaba garda malam ubasani
sanata shi Allah yayi wa
kaduna malam nasiri ya ci Najeriya kuma baba buhari
anya wajen wajen an masa kanta kaduna dubba gurbin kariya
garaba garda malam dambo basani
a baya nayo batun damba ki kokai musu kune da amariya
mai girma sana ta ubasani
kan ina da lada muzurun koyo ku bar gudu da shigewa kuriya
sanjarashi Allah yayiwa
dan mamara kun ga mayawo ga ubanan maganin mai kuri
garaba garda mai dambo basani
sana tashi Allah yayiwa
Na jeriya
kuma
baba
Buhari Ku tashi mutafa ɗan uba sana mu goda Allah yayi mana baiwa
Garaba garda mai dan uba sani
Ya baiwa sanata uba sani zai yi wakilci yana son kowa
Mai girma sanata uba sani
Ma waye ma sa abun kunya ba masu barin zancan gaugawa
Sanjarashi Allah yayiwa
Kariya ta kai beraye Najeriya sai baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Sanata shi Allah yayiwa Malam Nasiru sanne da aiki da nazabi kuka gagari saura
Garaba garda mai dan uba sani
APC ku ne jagayya da ƙuri'a kun buga musu gora
Mai girma sanata uba sani
Ga malam nan ga uba sani Kaduna menene yayi saura
Sanjarashi Allah yayiwa
Allah ya taya ku ruku baba na Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Sanata shi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Ina ji matsatsa kuna surutu shurawa ba ta hana gawa
Garaba garda mai dan uba sani
Ina ji matsatsa kuna surutu shurawa ba ta hana gawa
Mai girma sanata uba sani
Al'umma alƙalan kansu babu abin da kake sai kuwa
Sanjarashi Allah yayiwa
A sandarar uba sani gwani ne shi muka yarda yana da gwanewa
Garaba garda mai dan uba sani
Amanar al'umma ya san ta mai girma sanata uba sani
Garaba garda mai dan uba
sani Tashi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Mai hakuri mai tsoron Allah ga sanata ba dan koyo
Garaba garda mai dan uba sani
Mai kwazo mai kyau na aqida ta ƴan mazandiya ba igimiwa
Mai girma sanata uba sani
Mai girma sanata uba sani dakta ina wani nan ba kaiwa
Tashi Allah yayiwa
Garaba garda mai hankar jiwa oyoyo sanata uba sani
Garaba garda mai dan uba sani
Tashi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Godiya mai girma gwamna malam Nasiru gagara gasa
Garaba garda mai dan uba sani
Ga halatti gwamnan girma Kaduna tuntunan musulmi sa
Mai girma sanata uba sani
Bayo da raba je ka dawo gun shaida ku kira farfesa
Sanjarashi Allah yayiwa
Mai girma sanata uba sani yayi jinjina ga na baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Tashi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Muna godiya dukkanin jama'ar mu na sandar baba mantawa
Garaba garda mai dan uba sani
Muna godiya da mazan mu da mata don sanatan mu ba sai wasa ba
Mai girma sanata uba sani
Muna godiya duka ƴan APC ba za su manta halastin nan ba
Garaba garda mai dan uba sani
Muna godiya shugaban jam'iyya da duka izakatul bawaiwa
Mai girma sanata uba sani
Sanata ya gode daraktocin kamfen bawai ba
A sanjarashi Allah yayiwa
Yan kwamiti duka an gaishe ku kusan sanata uba bai manta ba
Garaba garda mai dan uba sani
Securities na gida da aminai gudunmawar ku tana fada girma
Mai girma sanata uba sani
PS kuma sai son barka da media ba ma manta ba
A sanjarashi Allah yayiwa
A jinjina wa iyaye mata batun sanata uba kun sa himma
Mai girma sanata uba sani
Godiya matasa sai madalla ku ne kun ga mazaban girma
A sanjarashi Allah yayiwa
Allah ya taya ku ruku baba na da kai da gwamna da baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Sanata shi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Sanata shi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Tashi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Tashi Allah yayiwa
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Tashi Allah yayiwa
Garaba garda mai dan uba sani
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari
Garaba garda mai dan uba sani
Kaduna malam Nasiru ya ci Najeriya kuma baba Buhari